أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Litinin a yau muna hudu ga wata na Sha'ban shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace wa uku ne uku wanda ya dace wa ukun watan biyu miladiya na 2025 darasi na 16 a cikin karatun littahin tadhhiru al-janan wal arkan an darani shirki wal kufran wanda malam yana mana bayani akan abin da ya shahi tauhidul uluhiyya tauhidi na dayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikin da shi bawa zai aikata to dayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukan da shi bawa zai aikata wannan shi ake kira da suna tauhidul uluhiyya to malam sai ka bana akwai wasu shubuhohi wanda farko ta Allah su har ki ka su malam sai ka mana wasu shubuhohi waɗanda ma'abuta bid'a suke yaɗawa a kan wasu matsaloli guda biyu matsala ta farko matsala ta tawassuli matsala ta biyu matsala ta al-istighathatu malai ce tawassuli da irin abubuwan da 'yan bid'a suke yi wannan abun bid'anci ne baya daga cikin tsarin karantarwar addinin da Allah aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi amma shi kuma kaso na biyu neman dauki a wajen wani ba Allah ba al-istighathatu bi ghairillah shi kuma wannan kafirci ne zalla to bayan waɗannan mutanen sun kawo irin nasu shubuhohi sai malam ya bi waɗannan shubuhohin ɗaya bayan ɗaya sai yake mayar da rufi akan su kira sun kawo hadisi kaza ashe hadisin rauni gare shi an kawo kaza ashe kaza nan ba kaza bane ba kaza ne kuma duka mun ji su za mu tashi mayar da shubaha ta shidda malai ce wa amma qawluhum amma kaga maganar su waɗanda suke neman ɗauki a wajen wani ba Allah ba yace suke cewa la farqa bainal ahya'i wal amwat fi jawazi tawassuli wal istighatha suka ce ai ba bambanci tsakanin waɗanda suke rayayyu da waɗanda suke matattu suka ce babu bambanci fi jawazi wajen halacci na at-tawassul na a nemi iso zuwa gare su sannan kuma wal istighasatu da neman dauki daga wajen su abinda an san Allah kawai yake a nemi abin su suka ce duk wanda ya tabbata a rayuwa yana iya yi to bayan ya mutu ma za a yi mi za a iya kiran shi to wannan shine abinda malai ambata mana akan cewa kenan iya daga cikin shubuhar su suna cewa babu bambanci tsakanin waɗanda suke rayayyu da waɗanda suke matattu wajen halaccin neman iso ko neman ɗauki malai cewa ma sabata yake cewa li ahadin kuma su waɗanda 'yan bid'a suke cewa duk abin da ya tabbata ga ɗaya li ahadil mithlaini duk abin da ya tabbata da ɗaya daga cikin guda biyun nan kenan ko ya zamanto mutumin kirki ko ya zamanto annabi to sabata lil akhir ya tabbata akan ɗayan ma ko ka dauke shi a wannan ma'ana ko kuma ka dauke shi a ma'anar cewa duk abin da ya tabbata mutum a rayuwa yana yi to suka ce bayan ya mutu ma yana iya yi kun gane kenan wannan huska suka kalla sai suka ce to ai babu laihi kenan in ya mutu ma yanda in yana dare in dai addini ya yarda to bayan ya mutu ma ana iya nema shine ke cewa ma sabata abinda ya tabbata li ahadil mithlaini sabata lil akhar wanda ya tabbata ga dayan biyu to ya tabbata ga dayan ma malin cewa qad kuma hakika ثبتت حياه الانبياء في قبورهم وردن مغنى ابن ني مالك مزي مير ردي يتي سنا چيوا يا تبتا رايوار انبا ا cikin kabarrukan su wannan haka ne لانهم اعلى مقاما من الشهداء suka ce saboda ai annabawa sun hi girman daraja sama dawa sama da shahidai to shahidai Allah yake cewa hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun sai suka ce min babu aula annabawa kaga kalimatu haqqin lakin urida biha al-batil kalmar kirki ce amma sai aka nufaci min aikin banza da ita ya tabbata cewa annabawa a cikin kabarin su ahya irin rayuwar da Allah ya kaddara ake a wannan lokacin sannan haka shahidai to amma kuma wannan yake nuni akan cewa yanzu abinda mazalla yake lokacin da yake raye yanzu ma kuma yana irin wannan abun kaga wannan babu wani mutum mai hankali da zai ce haka ne eh waccan rayuwar daban wannan ita ma daban malam zai zuwa mai da martani akai malam yake cewa sai suka ce su ɗan bid'a suka ce fajazati listighasatu wattawassul bihim tunda suna raye in ya halatta to bayan mutuwan su ma ya halatta a nemi dauki da isu a gare su wa bi shuhada'i wal awliya haka duk wani shahidi haka duk wani wali suka ce yanda yake raye ake kira shi to in ya mutu ma a kira shi me yasa saboda sun tabbatar da cewa abinda ya tabbata a gare ka kana raye to in ka mutu ma yana tabbata a kanka sai suka dauko wata aya suka ajje ta ba wurin ta ba na bayanin Allah yake cewa su shahidai ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna suka ce ai gashi Allah ce a raye suke daga kenan tunda a raye suke abinda suke yi suna rayuwa yanzu ma in ta rigice ku kira yesu haka suka ce malai ce fal jawabu amsa akan wannan shubhar da suka fesa anna hadhihi al maqalata musawadimatun lil qur'ani sarihan wannan magana tasu tayi kicibus ta ci karau da alqur'ani a karara shine kenan ahili a bayyane sarihan yace li anna alqur'ana yaqulu saboda alqur'ani yana cewa wa ma yastawi alahya'u wal amwat sai ce inna allaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur Allah yace wa ma yastawi alahya'u wal amwat ba sa zamantowa dai rayu da matattu da wanda yake raye da wanda yake mace ba dai bane ba dai suke ba in ji ubangiji subhanahu wataala to kaga kenan maganar ka ce ga wani ya tabbata a cikin rayuwa a kiraye shi akan kaza abinda yake iya amma ka ce bayan ya mutu ma sai a mushi irin wannan kiran to wannan ya ci karo da Qur'ani saboda Qur'ani ya nuna cewa rayayye daban macecce daban wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat sai ce inna allaha yusmi'u man yasha'u Allah yana jiyar da wanda ya ga dama amma ka sani kai manzo na Allah wa ma anta bi musmi'in man fil qubur baka zamanto mai jiyar da wanda ke cikin gabari in anta illa nazir malai ce aya ta biyu wanda wannan aqidar tasu take cin karo da qur'ani karara yake cewa wa yaqulu Allah yana fada fa innaka la tusmi'ul mauta ya kai annabi baka jiyar da wanda suke matattu la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa haka baka iya jiyar da mutumin da yake bebe ko kurma addu'a idza wallaw mudbirina idan sun juya baya mutumin da baya ji ya juya baya kana kiran shi zai ji ba zai ji ba to kaga wannan ma yana maka nuni akan cewa ashe waɗanda suka mutu nan ba sa ji in kuma sun ji to Allah ne ba su izinin su jin amma ba wani abu wani za su ce bari a dora wani akan kaza saboda duk abin da ya zamanto yana a cikin rayuwar shi ko bayan ya mutu ya zamanto wannan abu ya tabbata akan shi wannan Qur'ani ya rushe shi malam baya kawo wadannan ayoyi guda biyu sai ke cewa subhanallazi a'ma basa'ir ha'ulai sarki ya tabbata ga Allah da ya makaftar da ganin wadannan mutanen suwa alquburiyina dajajila wadanda suke masu bautan kabirin ruka addajajila waɗanda suke makarta sai a dauko ƙarirake ai ta zana muku a ce waye a Baghdada waye a Iraki waye a kasar Misra waye a Sudan waye a Idani yayi mahulkin kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da sauransu sai ai ta kafa muku ayyuka na addini da mu da mahulkin wani yanzu a tara salatul fatin daga mahulki aka samu aka ce Muhammad al-Bakari yayi wane ne an yi wa sai a dauko su ayyuka na ibada sai a kafa muku da mahulki kai ba annabin Allah ba aka fa aiki addini da mulki sai dai kai annabi ne su kuma annabawa zukatan su ubangiji yana sa suna kiyaye duk abin da suke irin rafkanuwa daga faruwa da yake kira shi da suna adghasu ahlamin da yake kama mu su ba ya kama su to shine malaka ta fa subhana sarki ya tabbata ga Allah da ya makaftar da ganin waɗannan ga aya karara yace addajajila waɗanda suke masu ƙarya al-mudillina masu fatar da mutane hatta sawwaw bainal ahya'i wal mayyitin har suka daidai tsakanin waɗanda suke rayu da suke matattu ne yanzu Allah da rayuwar mutum da mace ɗaya ne dan hukumin ne shi tunda kun ce ahya'u inda rabbi yurzaquna ai ba haka Allah yake ni ba idan rayuwa ce irin tabbar zahu da Allah ya rubuta za su kuma ita hukuncin ta daban da irin rayuwar da kake a duniya ba dai bane ba kamar yadda ka san rayuwar da kai a cikin mahaifiyarka daban yake da rayuwar da kake yanzu ko irin dai ne irin dai ne je ka sa maka wasu butoti daga cibiyar ka a ce daga nan za ka rika wasu abinci ya rayuwa ba rayuwa saboda wancan rayuwar daban wannan daban ita ma ta barzakhu daban kuma ta lahira daban da haka wannan dalilin ne yake rushashe shi ne akwai wani daga cikin daular Umayya aka yi shi ana kiran shi da suna aqalul majanin mafi hankalin mahaukata aqalul majanin shi ne wani wazir ya yi mahulki ya sai gidan wani ya kashe shi ya hada da gidan shi kawai sai da sai ya ce mashi ai wannan gidan sai da mashi zaka ya ce ban tashi sai da ba sai da zani ni ma zama zani ya ce kawai ka sai da mun ai nayi mahulki naga kaza naga kaza naga kaza haka naga na buge gidanka na hadar nawa kawai karshe washe gari kawai ga shiga aiki an shiga aiki an buge gidan shi an hada da gidan wancan shine sai ya je wajen wancan ana ce mishi Bahdul shi a kan majalin ke sai ya ce mishi wallahi kaji halin da nake ciki masu mulki na an amshe gidana kuma an hada ni in yi magana sai ya ce kwanta da hankalinka kawai suka je gidan wazirin da shi Bahdul ba a kan majalin da shi mai gidan suka danne shi suka rufe bakin suka lulluɓe suka ce ai ya mutu aka shelanta a cikin gari gaba ɗaya aka ce a zo jana'iza ai ɗaya daga cikin wazirai na sarki ya mutu aka tattara aka zo shi amir a lokacin shugaba khalifan nasu sai tambaya ya ce wani ya zo wajen jana'izar wannan Bahlul ya zo wajen jana'izar wannan wazirin sai aka ce ya shi sai shi shugaban khalifa ya ce akwai matsala yanda yake sukan wannan mutumin bai kamata a ce ya tafi wajen jana'izar shi sai ce ma ɗaya daga cikin wazirin shi ya kaka duba me yake faruwa an zo an taru an kawo shi a makarar aji shine shi wazirin sarki da ya zo sai shi wannan aqal majani da sai ya kira shi sai ce kaga abin da ya faru da wani ko kaza kaza sai ce kalle shi kawai ya daga kawai ga urukuru ido yana kallon shi ya sirrihe mushi baki a lokacin yasa aka sance shi yace me yasa kai haka ba abin da zai kubutar da kai a wajen shugaba ga ɗaya daga cikin wakilan sarki ka wulakantar da shi sai aka dungu ba za ka ta wajen sarki aka ta wajen khalifa aka ta wajen khalifa sai ke ce a shi Bahlul yake ce yana da magana shi aqalul majalin yace bayani shi da yake da yace a mahulki yayi cewa wazirin sarki ya mutu kuma shi yake mashi sallah shine dan ya tabbatar da wannan abin da ya mulki shine sai sun kama wannan sabulle shi sai khalifa ya ce a ya zaka tabbatar mana da abin da ka gani a mulki ka zo ka kama mutun ka kulle shi sai ya ce ai haka ake yi tunda shi wazirin da aka kama ai shi ya hada gidan wani da gidan shi saboda a mahulki ya gani sai khalifa ya ce a haka aka yi ci haka aka yi za ka wannan wazir aka yi aka yi shi to duk aiki na mahulki kawai as'adghasu ahlamu bakka zuwa ka kawo mutane wani abu na aikin addini da mahulki 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 ne abu nawa ka gani a mahulki wanda hayaniya ne kawai sai ka shiga wani surkuki ya in ka curu ka tashi sai ka ce alhamdulillah mahulki hayaniya ne kawai da haka ba a kawo aikin addini da abin da yake mahulki to shi ne malai ya ce addajajila kuma wani zulukuta ƙarya ne mahulkin ma ba a yi ya ce almudillina hatta sawau bainal ahya'i wal amwat malai ya ce bal qalu bari ma banda ma daidaita tsakanin wanda yake raye da wanda yake mace da suka yi ya ce suke cewa innal arwaha ba'da mufaraqatil ajsami baqiyatun wa tatasarrafu tasarrufat attam wai suka ce rayuka bayan sun rabu da gangan jiki baqiyatun wanzazzu ne sannan kuma wa tatasarrafu suna yin tasarrufi at-tasarrufat tam tasarrufi cikakke sai abin da suka ga dama su rayuka ma to kaga wannan ai yana kama da irin aqidar ta buziya wannan suke kasar India buddhism su ne suke cewa daga cikinsu akwai wanda suke aqidar cewa ran a lokacin da mutum ya mutu ita ran a karan kanta to za ta tashi ne daga jikinka ta koma kan wani abu kamar yaya suka ce ɗin mutumin kirki ne ka aikata ayyuka alheri yanzu in ka mutu ranka sai ya shiga jikin waje wata dabba mai ni'ima misali wata tsuntsuwa ko wani waye ita abubuwa suna zuwa dausayi daban-daban ita ran in kuma sha'iri ne kai a cikin rayuwa wannan ran naka ya tashi sai ya shiga ko cikin jakki ko cikin kare sai ke ta wahala saboda bannar da kai a baya to kaga irin waɗannan abubuwa duka babu wanda yake iya kaida su ne sai na sai na shari'a za mu zo mu ji rayuka mutane a ina suke bayan sun bar duniya to shi ne malam suke cewa su kuma suna da aqidar cewa ai rai koda mutum ya mutu to iya da ikon yin komi da ka zaga mutum ya sa wani shehu shi ko wali shi gaba da yana mushi abubuwan da rayayyen ma ba ko ake ma ba saboda me saboda aqidar cewa wai lokacin da ya mutu ma kuma iya da ikon yin abubuwa da ka aka yi kukubai kudubi kaza da kudubi kaza da kudubi kaza ai wannan kuduban ana ga cewa su suke da tasarrufi su suke rike da abin da ya shafi arkan rukunnan duniya guda hudu ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kusur ɗaya a arewa tare da cewa sun mutu amma aqidar cewa suna da aqidar cewa ai bayan sun mutu ma tatasarrafu at-tasarrufat tam suna da ikon tasarrufi yanda suka ga dama su bada su hana su yi wani wa ila zalika malati fa'ala uqulihim al-afa'u lalle ya tabbata akan hankulan waɗannan mutanen akwai abin da yake hallaka shi ne afa waddamar akwai hallaka da tozarta yace fama ajhal ha'ula'i me yake waɗannan jahilci wama akfarahum me yake su ga aqida ta kafirci yace falau kanu ahya'an inda waɗanda suka mutu nan sun kasance a raye suke kama za'ama ha'ula'i kamar yadda waɗannan mutane suke rayawa ya ce lama jaza dafnuhum ya bai kamata abin da su a ce wanda ya mutu ai yana da ikon yin komi cikakke komi da komi ya huto ya yi kaza ya yi kaza to me yasa abin da shi ne malaka ce hankalinsu ne yake cikin hallaka sannan kuma wa taqsimu amwalihim me yasa ake raba dukiyarsu a matsayin gado sannan wa tazawwuju nisa'ihim me yasa ake aurar da matattakinsu yace bin nisbati li ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallama yake ta dangance da wani wanda ba mazalla ba saboda mazalla shine babu zancen gado sannan kuma babu zancen abin da ya shahi aurar da matan shi saboda su matan mazalla sallallahu alaihi wasallama wa azwajuhu ummahatuhum uwayen mu ne da haka ba yanda za a mutum ya aure mahaifiyar shi yawa to amma duk wanda ba annabi ba to in ya bar duniya ana iya auren matan shi kowa ne shi nassi ne wanda ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wani wanda ba shi ba to kaga ce yau kai malami ne kai kimma kai ba an ka mutu ba auren matan ka kaga wannan shi gini kuma kana so kai me kana so ka kishiyanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kusuri malai ce wa inna nara almayyita yace muna ga mutumin da yake ya mutu yuhanu za wani wata gawa za a mata wani abu na wulakanci yanzu kamar misali ka duba Anas ibn al-Nadir ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi Uhud sahabi muzallal yazo yake ce musu ina jin kamshin aljanna a daidai gindin dutsen Uhud. A wata riwaya wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka kashe ni a yau a ina niki, manzon Allah ya ce mashi anta fil janna. Sai hudu wasu ɗan dabine a cikin wani ɗan burgami shi yana ci, sai ga kai ya ce la in ana baqaitu, ya ce ni in wanzu a duniya har in cinye waɗannan dabinan innaha la hayatun dawila, ya ce wallahi rayuwa ce mai tsawo. Kawai ya yi watsi da su ya shiga cikin hilin yaƙi aka kashe shi. Mazalla tabbatar da cewa aljanna ne. To shi Sa'ad Anas ibn al-Nadir lokacin da yake cewa yana jin kamshin aljanna a gindin dutsen Uhud da ya shiga, bayan an kammala akwai Anas ɗaya dan uwan shi da wata khalash, bayan an kammala yakin da suka zo kan gawan shi, kowa kasa gane shi, suka ce sun samu tsakanin yanka da suka da mashi an samu sama da yanka 80 a jikin shi. To bayan sun mushi wannan da suka kare masalu bi, sai suka mushi musula, suka mushi gaba-gaba. Yanzu mutum yana da mai gaba-gaba, kana ji kana ga dan gaba-gaba bai. Sai ɗaya daga cikin ƴar uwar shi take cewa ita kadai ta iya shaida shi, shi ma daga ina take cewa bibanani da alaman ya san shi ta gane shi. Nan mahallu shahid ne akan cewa mutum wanda ya mutu bai iya tasarrufin komi, ka mutu an kare. Malaci nawa daga cikin gawa Yuhan wanda za a mata wani abu na walakanci wanda in mutum a raye yake ba zai yarda ba, ko irin lakan da ake bada irin na tsubbun nan da ake bada labarin a je a sa laya a cikin bakin gawa, ko a ɗauko wani bangare na jikin gawa a yanko saboda a zo a haɗa wani lakani. Subhanallah, yanzu mutumin da zai wannan aiki a ce ɗan kawo mata salat da shiga wace da baka sallah, ina ke da alaƙa da sallah? Bai da alaƙa da ita. Wanda waɗannan abubuwa su ne abin da yake da kyawu ga wajibi ga mutum musulmi ya fahimce su da wannan mahanga. Addinin Allah addini na Allah ne, kayan shi ne sai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabin ma na ƙarshe a cikin annaba wanda ba a yi irin shi ba, sannan kuma ya saukar mishi alkur'ani a tsawon shekara 23 dare da rana, sahi da malice, sanyi da zahi, duka saboda an ba mutane bayanin addini. Sai ka zo ka ce za ka bauta wa Allah ba ruwanka da karanta addini, me zai hana abu gage? Dole ne ka tara kura. Kuma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kana tsammanin wani kayan gawa suke aikata, ashe kawai tatarniya ce kuke, kura ne kuke tara maka ba. Allah kiyaye. Malatu yuhanu wa yuqau, ataka shi ma wa huwa la yataharrak, bai iya motsawa saboda ne, saboda ya mutu. Wala yadfa'u an nafsihi, bai iya tunkuɗe wa kanshi wani abu. Sai yake cewa atarahu yarda, shin kana ga cewa zai yarda lahal hawan, zai yarda ma kanshi wani abu da yake na tozarta ko walakanta? Ba zai yarda ba, amma tunda ya mutu la hawla lahu wala quwwata illa billah. Sai yace wala azunnu anna, yake cewa an sami'a an-nasu abdala min hadha al-kalam, yace ba na tsammanin mutane sun ji wata magana mafi lalaci sama da wannan maganar. Wace magana ce? A ce wai wanda ya mutu da wanda yake raye duka ɗaya suke. Ai za a turi abubuwa da yawa, za a turi abubuwa da yawa. Kai bal hasali hankali ma lahiyi, bai amsa wannan. Kuma waccan ayar bayani zai zo akan ta gaba, dan Allah ya ce hum ahya'un, a wace irin rayuwa ce suke? Malika ce wa afsada min hadha alqiyas, babu wani qiyasi wanda ya hilalacewa sama da wannan qiyasi. Wani qiyasi ne shine kai qiyasin mutumin da yake raye da wanda ya mutu. Ta hanyar me? Ta hanyar Allah ya ce hum ahya'un, sai ka ce ai iya da tasarrufi cikakke yanda yake a raye yanzu haka yake, wannan babu wani qiyasi mafi lalacewa sama da wannan. to malin bayan ya gama da shubha ta shidda sai yake cewa abu na bakwai wa qauluhum haka fadar su da suke cewa innal arwaha wai rayuka tatasarrafu suna tasarrufi a ba'da mufaraqatil ajsami li'annaha hayyatu suka ce wai rai zai rika tasarrufi bai tasarrufi yayi kaza ya bar kaza ya je abubuwan shi ne ba'da mufaraqatil ajsam bayar ruhin ya rabu da gangan jikin suka ce ai li'annaha hayyatu saboda wannan ruhin ai rayayye ne ko baka ba ai arwah lokacin da aka dauki ruhin aka kai sama aka sa mutun cikin kabarin shi ko bi ake mai doshi zai mudda wata mudda ta daban sai suka ce ai wannan ruhin iya da daman da zai zo cikin duniya kuma ya ta abubuwa ya ma wannan kaza ko ya hana wannan ko ya ba wannan ko ya taimaka wannan ko aka zama wannan suke cewa mali yace fa kalamul batil wannan magana ce ta banza wanda babu wani dalili da yake tabbatar da ita yace wa ayyu tasarrufin laha wani tasarrufi rai take da bayan ta mutai ke da bayan ya mutu sai yace wa hal yalzam min hayatiha an takuna qadiratan mujibatan lil mustaghithina wasailin yake cewa wai wa hal yalzam yo ya zama dole ma ya zamanto a ce ran ba ma magana ta mutu ba a lokacin da take rayi ma batta da iko na ta amsawa waɗanda suke cikin halin neman dauki wasailin da masu roko mutum da yake cikin halin kaga nake dukkan duniyar nan gaba daya sai ta kasa nawa akan wanda suke rayan ba magana mutum da ya mutu ba amma roƙi wanda yake rayan abinda baya iya yi sai Allah yake kaga wannan shirka ce ga Allah karara fara tana kuma ya mutu to shine malaka ce an ta kuna qadiratan nawa daga cikin ran wanda a rayuwa take wadda ba ta zaba zaman to mai iko ba mujibatan lil mustaghithina mai amsa wanda suke neman dauki wasailina da waɗanda suke roƙon abubuwa kaza da kaza da kaza sai ai ta bugawa malam abin ya kiya Allah bai gada ba sai malai ce walau jaza lana an nastaghitha bi haula'i li annahum ahya'un yace koda ya alatta misali a cikin wani abu na istighatha na neman dauki ga wani wanda yana raye yake cewa inda haka in zai halatta ba tana haramun ne duk abin da yake aikin Allah ne al-istighasatu lillah wahdahu kuna cikin wani tararrabi kun rasa yanda za ku wa zai kawo muku dauki sai Allah shine Allah ya ce manzo sallallahu alaihi lokacin yake badar iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum kaga anan ne manzo Allah daga hannu yake neman dauki a wajen Allah yake neman dauki a wajen Allah yake adda ya ce Allahumma in tahlika hadhihi al-isaba fala tu'bar ala wajhi al-ard ya Allah waɗannan in mutanen kadan in aka kashe su ba za a bauta maka abin kasa ba manzo Allah yana yi har rida'in da yake saman jikin shi yake faduwa Umar yana cewa ya rasulullah haka bai isa ba manzo Allah yana kare naci akan adda wake roka Allah shikenan kawai kai sai ka zo ka roki wani ba Allah ko Allah ya amsa maka ko kuma ka ce wannan abin da kai ibada Allah ne wallahi ba ibada Allah bane manzon da Allah ya turo wake roka Allah kai dai zaka roki wani kai ma ka roki Allah to shine malai yake cewa hal yalzam min hayata walau jaza lana an nastaghitha bi haula'i li'annahum ahya inda ya halatta a gare mu a ce mu nemi daukin waɗanda suka mutu a ce ai li'annahum ahya saboda ai a raye suke a cikin kabarin su sai malai ce ai ba wannan ya halatta ba da kamata ya ce jaza lana an nastaghitha bil mala'ikati alladhina la khilafa fi hayatihim ai da kamata ya ce mu nemi dauki a wajen mala'iku wanda babu sabani tsakanin mutane biyu cewa mala'iku menene rayu ne a raye suke inda halaccin cewa a nemi daukin ne kaga su ya kamata ma a nemi daukin su ba mutum da kuje kubin shi da kanku ba malai ce shawa bil hur haka kuma a nemi dauki a wajen hurul ayn wannan mata cikin da Allah ta dinsa ina a gidan aljanna eh wal wildan haka kuma da waɗannan kankanan yaran da Allah ta rasa aina a gidan aljanna sai ce wa bi arwahil kufari da rayuka hatta ma kahudai rayuka wabil janni haka kuma a nema a wajen aljanna tunda an tabbatar abu ne rayaye kaga mala'iku rayayyu ne ga su wildan ga hur ga kaza rayayyu ne kina in kuka tabbatar da cewa wanda ya mutu ana iya zuwa a roke shi a bar Allah subhanahu wataala kenan da ga wanda ya kamata mala'iku waɗanda babu sabani akan cin rayu amma shi wancan ma khilaf mace ce ne ya mutu malice li annahum ahya'un saboda su wadannan rayu ne sai ce subhanaka hadha buhtanul azim sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji wannan kiran ƙarya ne mai girma a ce ya halatta a kira mutumin da yake cikin kabari ya mutu ko a kira su mala'iku ko a kira hurqin ko a kira wildan ko a kira aljannu duka wannan kage ne akan Allah subhanahu wataala dukkan su ba a kira su kai ko yana rayi abinda Allah kawai yake in ka roke shi ya maka ka shiga hurumin ubangiji kuma ka gafarta da Allah subhanahu wataala saboda shirka ne to shine malaka ta hadha buhtanun azim la yaqulu hadha illa man safiha nafsahu ba wanda zai hadu irin wannan maganar na cewa halaccin aroki waɗanda suka mutu in ba mutumin da ya wawantar da kanshi shi da kanshi ya rawa ne wata jarrada min aqlihi sannan kuma yawo hinta yayi hutan silba daga cikin hankalin shi saboda inda hankalin ka mutumin da ku kuka dauke shi kuka wanke shi kuka sa cikin likafani bai iya cewa in barantana kuka kai koko binne shi kuma ku koma ku rika roƙon shi ai ka san babu hankali a cikin ka tajarrada min aqlihi kai sutasulba kabar hankalinka sai malaka ce allahumma hadina ila siratikal haqq wat tariqil mustaqim ya allah kai muke roka akan ka shiryar da mu tafarki na gaskiya da hanya wadda take mai gagga wannan shubha ta bakwai kenan shubha na takwas malaka ce wa amma hadisu idza a'yatkum al umur fa alaykum bi ahli al qubur ko idan abubuwa suka kasa muku eh kuka rikice kuka rasa inda za ku sa kanku to fa alaikum bi ahli al-qubur ina jan kunnanku akan ku tahi zuwa ga wanda suke cikin kabari wai aka ce manzon Allah ya mutu malaci wannan shi wannan hadisin fa innahu makdhubun hadisi ne wanda yake abin karyatawa saboda ba magana manzon Allah bace ba sai yake cewa wa min wad'i zanadiqati ko alladhina qasadu ifsad ad-din wannan iya daga cikin maganganu na zindikai waye zindiki shine mutum wanda zai shigo cikin rigar musulunci ya nuna kamar ana tare amma sandaka yake to sai da sai ce waɗannan ga sun tabbata ce ko ai ba haka nan bane kaza kaza ce ai bari mu auna shi da hankali ko bai tabbata sandaka alladhina qasadu waɗanda suka yi nuhaci ifsad ad-din lalata ad-dini a ce maka in awwa su rikirkice maka kaje ka roki wanda yake cikin kabari wannan wani ad-dini ne kuma ce maka wai manzon Allah fadaka kai ka san gari ai malaci wa hadisu tawassalu bi jahi zaka zaka rika jin dum to inda ya koshi da bid'a hanni magana ce bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana da matsayi eh kuma duk wanda ya ga zabuwa da zanen ta ya ganta kware da gaske ubangiji ya zabe shi tun ma kahin a aiko shi ubangiji ya zabe shi kuma duniya tana cike da alamu da albishiri da yawa kafin ma yazo har yazo kai ne zaka kirkiro abin da zaka ce kai zaka kare girman manzon Allah ha ka bi nassi na addini wannan shine inda zaka bada kariya shine inda zaka yi bautan Allah amma ka ce zaka kirkiro abu kaza irin tawassalu bi jahi awai suka ce wai manzon Allah ya ce ku nemi kusancin Allah da girmana ku nemi kusancin Allah da girmana tawassalu bi jahi sai ce fa inna jahi inda Allah azim yace matsayi na waje Allah mai girma ne in kun tashi roƙon Allah ku roki Allah da girman da nake da haka manzon Allah karantar da mu haka wannan kuma magana ba shi hade ta ba saboda gashi hadisi ne nake mawdu'un ƙarya ce aka kirkira aka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaci banda wannan lam yahtalif fi wad'ihi ithnan ba a taba samu mutum biyu sun yi gardama a cikin ma'abuta ilimi ba ya kama iska ba ma'abuta ilimi suka sa abin da yake cewa ilimi ba a samu mutum biyu sun yi gardama ba akan cewa wannan ba hadisi bane ba ƙarya ce aka jingina manzon Allah na cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim malaci wala raiba inda almuslimina jami'ihim babu kokonto babu shakka a wajen musulmi gabaki daya cewa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jahan aziman wa maqaman mahmuda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da ja shine girma iya da matsayi ja matsayi aziman mai girma kenan matsayin manzo Allah matsayi ne mai girma wa maqaman kuma iya da wasu maqamai mahmudan wanda suke abun godiya ga Allah subhanahu wataala Allah tabbatar mushi da su la sai ma al maqamul mahmud a gobe kiyama ko bayan wadannan abubuwan da ake kuma ga irin ceto da za a yi na gaba daya al'ummar duniya gabaki ɗaya tun daga annabi adam har zuwa wadanda aka tike akan su akai kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai riki ubangiji akan ayi hisabi tsakanin bayi wannan ceton wannan al-maqam din babu wanda yake iya tsayawa a wannan wurin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya nuna girman manzon Allah da yake da wa annahu afdalul wara kuma shine mafificin halittu gabaki daya wa khatamul anbiya wal mursalin kuma shine karshen annabawa da banzani da shi aka kare manzon Allah yake cewa nahnul akhirun mu ne a karshe zauwa cikin al'ummomi amma kuma gobe kiyama mu ne gaba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah hatta a farfajiyar kiyama zai tsaya akan abin da shaimi al'ummar shi amma al'ummar suwa waɗanda suka tsaya akan irin addini shi wanda suka jirkita suka baddala suka harrafa suka gayyara waɗannan kuma falyatahammalu mas'uliyata ma fa'alu to shine malike cewa khatamul anbiya'i wal mursalin sai ce walakin hadha amma kaga wannan matsayin da manzo Allah yake da la yusawwiru lana baya jammu zuwa ga at-tawassula neman isu wal istighatha bihi da cewa mu nemi dauki a wajen manzon Allah babbar Allah saboda manzo Allah kaga duka ya ware mana dai dauki Abdullah ibn Abbas meke ce mishi atadari ma haqqul lahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah me yasa ya rabe su saboda akwai haƙƙin Allah wanda ba wanda yake tarayya da Allah cikin wannan abubuwa daga ran da ka dauki wani ka bashi irin wannan haƙƙin na Allah an gama ka gama yawo shine shirka sai an tuba to kaga duka manzo Allah yana bayani saboda a tantance menene abin da yake haƙƙin Allah me abin da yake ba haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala ba haƙƙi na bayi manzo Allah duka ya waɗannan bayanai daga kenan wannan girman da manzo Allah yake da yana da girma iya daukaka wanda ya ma wuce diyan da kake tsammani sai ma an kana karanta dalilin addini tabbatattu zaka gane matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a haka wannan shaci fadi da irin maganganu na jahilai baka gane komai sai ka karanta a karanci a ilmanci zaka gane matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine mali yace duk da wannan matsayin da manzo Allah yake da wannan baya halatta mana neman isu wanda addini bai yarda ba da neman dauki wanda addini bai yarda ba wa in kana al anbiya ahya'an fi quburihim duk da cewa koda sai ya kasance annaba suna raye a cikin kaburukan su kenan suna raye a kabarin nasu amma ba a nema a wajen Allah yake nema malike cewa quburihim hayatan barzakhiyatan rayuwa irin na barzakh yanzu wanda ya mutu bai ta balahira a gaba ne yana can wani zango kuma daban ana can ana tattirniya yayi a gaba za a isa sai ran da Allah ya tada ta wani an zo lahira yawmul akhira ranar ƙarshe kenan to annabawa da dukkan wani wanda ya mutu yana nan yana rayuwa irin ta barzakh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a lokacin da aka binne mutum lokacin da kuka juya kuke tahowa yana jin karan qar'ani alihi yana jin karan taku takalmi ko taku yana ji a lokacin za a mishi tambayoyin da za a mishi manzo Allah yake cewa zai ga mala'iku a gaban idan shi maddal basar iya ganin shi zai gansu kaya ko kuma kun zo kun sa shi dan rami haka da ka ce ka dauko hankalinka dole ya auna ya akai kaza kaza ma ila zalika karshe kafirci ne kawai sai dai ka kafirce wa Allah kuma yanzu ko nan da kake rayuwa dan adam zaman lahiyanka ka gaskanta Allah ya Allah yake cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila wani dan diris ne kai diris aka dan dosana sai dan rubuke jin kaman ya san komai abin da ka sani sai kaje ka gama binciken ka shekarar shekaru ka tsuwa karshe kana hudu da zurta ya ce kai wannan ai an jima da aka san shi yana nan a cikin hadisi guntu zara ta sarrafa shi kai kuma kai da shekarar shekaru kaman da hadisin zubab hadisin da yake magana akan kuda da irin abin da yake dauke da shi na microbe fifin ya dauke da microbe ɗaya ko ya dauke da acid din da zai kashe wannan microbe haka yake daya wani shiga labu a shiga dauko wannan acid din azuba dauko wannan azuba microbe suna na a wannan fifin suna yawo ya kada ya raya aka ce shi ai wannan mai sauki ne idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisuhu eh sai ka ce fifigin da zaka dauko sai ka murmusa a cikin daya da ya dauko da ya murmusa da ya leka sai ka ba mu kobe sai imani sai imani da Allah abinda aka ba da Adam dan karrami ne duk lokacin da kace zaka dauko zaka auna hankalinka abu ɗaya ne yabi abinda ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabi abinda ya zo daga Allah wannan shine zaman lahiya hankalinka in ku kace ba wannan ba to ka kama kashin daji yanzu misali rayuwa muke a nan akwai halittun Allah da muke gani akwai wanda mu ba gani kuma tabbas haka nan ne akwai abin da baka gani kuma yana nan kuma la Allah inda za ka dauko ta na'ura a sama ka zaka iya gane shi amma ka ake rayuwa yanzu ka dauki kiyashi da misali wannan masallacin haka shi yake da masallacin nan duk wata duniya ce mai zaman kanta to haka rayuwar dan adam yake yi kai ma wannan abu ne dan su gudutu kai hatta da duniyar da kake ciki waɗanda suke zuwa ko bayani da wani malami da suka je sararin subhana da aka tsinkayo duniyar ba ta wuce ba kwayan tsakuwa daya tsakuwa duk wannan abubuwan da ake ana zuwa ana zuwa hankalin kowa kasa kwantawa duka wata tsakuwa duk jarabar nan da ake subhanallah da aka rayuwa ta barzakhu daban manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutumin aka zaunar da shi in mutumin kirki ne bayan ya bada amsa to kuma Allah zai nuna mashi mazaunin shi a cikin gidan aljanna sai zabura zai kai zuwa garin shi a cikin ya guri Allah mihni alwaqt ba'd lokaci bai ba me zai ce a lokacin Allahumma aqimis sa ya Allah a tare kiyama yanzu ya zai shiga aljanna idan zama to sabani shi ne kuma shi ma mai shi nafsu shi yanzu ka dubi kahuran da suka na harko me suke cewa qur'ani ya ba mu labarin su a izamitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamabusuna aw aba'un alawwaluna wa in muka mutu muka zama kasa muka riddi babu mu ta sabar da mu kai kahuran ta sun fadi wannan sun kafirce wa Allah yanzu yau kahurin yau sun yarda dan adam bayan ya mutu akwai wata na'ura matattaran bayanan shi wadda in gobara aka yi bata kone ba in ruwa ya fada bata ciwa wannan na'urar ko ADN din nan daga shi ana iya samo dan adam kamar matattaran sirrin ka ne ga baki daya kuma daga shi za a iya samo irin ka tak suka wannan binciken kahurin ne suka kuda wa sallama Allah yake cewa kai da babu kai aka yi ka yanzu bayan ka mutu tare ko zai zama wahala din da ka yarda in ma baka yarda ba ka zo ka rayu ka yi hida ko baka ba shi wannan naka ayi lokacin da biya to za a samar da shi ko bayan ya mutu a cikace ba za a saki bai da shi ba kaji dake ba da zan wannan shi na fara da ka sa hannu zaka mutun ya imani da Allah malace li anna al hayat al barzakhia la tuqas bil hayat ad dunya ba a yin kiyasin rayuwar barzakhu da rayuwar duniya ba dai suke ba sanan wala tu'da ahkamaha ba a ba ma rayuwar barzakhu hukumce irin da rayuwa irin ta duniya malace fa idza jaza an nas'alahu sallallahu alaihi wa sallam fi hayatihi ad du'a idan ya halatta mu ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mana addu'a a lokacin da yake rayu ta wace hanya bi an yaquluba lana min allahi qada'a hajatin akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema mana wata biyan bukata a wajen Allah a lokacin da yake rayu walau la annahum iz zalamu anfusahum ja'u ka fastaghfiru allaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu allaha tawwabar rahima kaga ire zaman to a ce zamu nema a wajen manzo sallallahu wata biyan bukata daga Allah ya roka mana Allah biya mana bukata kaza aw ghufrana dhanbin ko mu zo wajen shi ya roka mana Allah gafarta mana duka ne ake roka Allah ko malaice to wannan halin rayuwar shi kenan dan haka fala yajuzu ba'da mamatihi ba za ka je ba bayan mutuwar shi kace ai yana raye a cikin kabarin shi kace ya rasulullahi ka roka min Allah ya gafarta min zunubaina idan kai ka sai a ce wannan eh lalle ka kama tasha ta daban saboda gashi abubuwa da yawa sun faru malik yace wa annas alahu qiyasan ala hayatihi ad-dunyawiyya yace qiyasi akan rayuwar shi ta duniya kaga babu wanda zai yi wannan sai mutum wanda bai san addini ba misali lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu da aka zo yi mushi wanka sai su aliyu suke cewa anujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi manzo sallallahu alaihi wasallam zamu raba shi da tuhahin shi ko kuma zamu mushi wanka da tuhahin shi idan kace ahya'u ko in kace ai hukuncin rayuwar da yayi kafin ya mutu daya take da rayuwar da ya bayan take yake ciki bayan ya mutu me kamata ai sai ba su amsa ko ya ba su amsa ba su amsa sannan banda shi wasu abubuwa da bahallu sun faru wanda duka lokacin wanda in a ce ana zuwa a tambaye shi da waɗannan sabu an samu su ne an ba samu kuɗi ba saboda nassin addini kwata-kwata bai zo ne akan wannan kuma sannan duk wanda zai bige akan roƙon waɗanda suke cikin wannan yana rushe addinin Allah ne jumlatan wa tafsila kana rushe addinin Allah ne ka tukan malai ce wa aina ha'ula'in min al-ayatil qur'aniyyati allati tunadi ina waɗannan mutanen game da ayoyin alqur'ani da suke kira bi an laysa li ghayri llahi amrun aw tasarrufun cewa duk wanda ba Allah ba bayyana wani al'amari laysa laka min al-amri shay'un haka Allah ce manzo Allah lokacin ya rayi an zo a wane musulunta abin ya gagara manzo Allah ya shiga cikin damuwa Allah ce la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin cewa Allah ce laysa laka min al-amri shay baka da wani al'amari a cikin harkar shari'a maganar kyautar da shari'a abu ne na ubangiji shi ke bayar da shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayan shi wa ake wadda wannan magana manzo Allah ke wadda wannan magana sallallahu alaihi wasallam daga duk wanda ba Allah ba babu wani al'amari a hannun shi ko wani tasarrufi na cewa a wane ya zama kaza ko wane kai ya zama kaza ko wane ya samu matsala kaza ko wane ya samu kaza babu au qudratun ko kuma mutum a zaman tu iya da wata kudura iya da wani karfi fi daf'i durrin wajen tunkuɗe wani abin da yake na cutarwa Allah ya rubuta maka wani ba da zai same ka misali wani ka zai mutu misali wani matsala zaka samu ko harakar aiki ko harakar kasuwa ko harakar gangan jikinka akwai wanda sai kare maka babu aw qudratun fi daf'i durrin yace aw jalbi naf'in ko kuma jayo wani abin da yake na amfani same ka babu mai wannan sai Allah duk lokacin da kace ai abinka kaza ya habbaka saboda wani malamin subbu ya sa maka hannu kace akwai wata laya da aka bani ai wannan in dai akwai ta babu matsala zaba'in za su rika zawwa kaga da shishigi ne cikin al'amarin ubangiji babu wanda yake kawo zaba'in sewa sai Allah abakan ciniki ya waki kasu Allah kai bai hutu a gare ka hili ba kaga wani yayi shagon ya hada shagon da duk wani abin da zai ja hankalin amma sai ga wani shagon da ga shiga kamar shi malam kawai sai ga can mutane suke zuwa ganda ma ubangiji mutun ya roka a wajen Allah kai tsaye babu wani wanda yake iya jalbu ya jayo maka wani amfani in kaga wani amfani ya same ka kawai Allah kadarta zaka same shi sai ki ta sawa'an akana nabiyyan am ghayrahu yace ko annabin Allah ne ko wanda ba annabin Allah ba duka bai da wani al'amari bai da wani tasarrufi bai da ikon cutarwa bai da ikon janyo amfani wannan aiki na Allah shi kadai sai ce ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa kul fada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fada wa waɗannan mutanen afara aitu kubani labari mana ma tad'una min dunillahi wanda kuke kira wanda ba Allah ba in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya nuface ni da wani ba dadi hal hunna kashifatu durrihi shin za su iya yayi wannan ba dadin da ya same ni wallahi ba wanda ya isa in ka shiga damuwa babu wanda ya isa sai Allah ba wanda ya yayi maka a lokacin da ake fama abi hanya kaza ashe la'alla ma dama Allah ya sa waɗannan hanyoyin da zaka bi wani sababin da ka ƙara dirmiya a cikin matsalar hal hunna kashifatu durrihi shin waɗannan da ake kira wanda ba Allah ba za su iya yaye wannan damuwar da Allah ya dora wa bawa au aradani bi rahmatin ko kuma idan Allah ya nuhace ni da wata rahama hal hunna musikatu rahmatihi akwai wani wanda ya sai ya rike ci abu mai raba babu zakaran da Allah sa sai ya cira ko ana ruwan shahu da mazuru sai ya cira kuma ya sheka labarin annabi Musa alayhi salatu wasalam ana yanka wa yuzabbihu abna'ahu wa yastahyi nisa'ahu innahu kana min al-mufsidin amma sai ga annabi Musa ya zo Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi kake samu matsala shayar da shi garantin da ubangiji kake damu ke da shayar da shi mu Musa abin da zamu in ku kika tsorata ya zama to ba za ki iya ba to fa al-qif bi yami jiwa cikin ruwa daga kai an ake lalleke lekin gidajen nan tace gwamnati ta sa cikin ruwa tana jiwa cikin ruwa kuma me akai abinda ake tsoron kuma shefa ko kar da fir'auna da sojawan shi su kai zuwa ga wannan yaron kuma ana jiwa cikin ruwa kawai me akai falta qabahu al fir'auna liyakuna lahum wannan tace lamun aqida aqiba liyakuna lahum aduwan wa hazan yana jinjiri a cikin zannin da aka aihe shi Allah ce zai zama to musu aduwan maki wa hazan no zai zama to musu abun bakin ciki karshen al'amarin kenan lamun aqiba kuma haka aka doko shi ana fama a kashe matar fir'aun take cewa yace tace qurrata ayni li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada karka kashe shi bar shi wannan ai abin jin dadin mu ne yaro rene shi a cikin gida kaza kaza sai gashi ya tashi a cikin gidan fir'auna kuma ma'aifiyar shi da ta je wata cikin ruwa Allah mata magana guda biyu inna raduhu ilayki wa ja'aluhu al-mursalin Allah ce za mu maido miki danki kuma za mu bashi annabta yanzu abu na harko da Allah ya maido shi sai aka nemi wanda za ta shayar da shi ko do da aka kawo sai kiya karshe dai wata uwarta ta iso har ta je ta zo da ita ya tana zauwa mahaifar annabi Musa sai ya rata shayar da shi aka ce to ke shikenan kin samu wani zama zaki zauna a gidan sarki fir'aun kuma zaki shayar da wannan yaro kuma za a rika biyanki kuma danta ne dama inna raduhu ilayki ya kuma go sai kuma waja'ilu bil musalla kuma zama annabi to kaga wannan ya ishe ka abu karara cewa duk abin da Allah ya rubuta shine abin da zai fir'aun bai kai shi zuwa kashe waɗannan banu isra'ila saboda an ce sababbin gushewar mulkin shi ko waɗannan bokaye suka ce ai wannan suwa su zama to rushe mulkin su banu isra'ila sai ce to ai sai wani namiji ya rayu a cikin su to har zai zo ya zama sababbin gushewar mulkin na kawai sai rika yanka su zabbah Allah ya ce sigatul mubalaga sigatul mubalaga yayyankawa to abinda Allah ya kadarta ba yanzu kaga dai abinda Allah ya kadarta yazo ya faru kuma a cikin gidan shi ya faru to shine anan malaika ce ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa idan wani abu na alheri in ya same ka babu wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya rike ba wanda ya isa ya wata makala in kaga baka samu ba kawai Allah bai rubuta za ka samu ba qul hasbi Allah ka ce musu ni Allah ya wadatar mini na rike Allah daga Allah ba da bukatar kowa amma da bukatar komai alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara kuma alaihi yatawakkalul mutawakkiluna ai ga Allah ne duk wani mai dogara zai dogara duk wanda dogara ga wanda ba Allah ba ya kama banza saboda shi wanda ka dogara da shi bai iya amfanar da kai bai iya cutar da kai kai shi ma bai iya yi ma barantar kai ba kai zai maka waɗannan bayanai duka manufansu bawa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda za a kafa wasu abubuwa a rika nuna maka cewa ai za a iya kiransu ko za a yi wane ne a ba a kiran kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala tunda malai yana cikin bayani akan abin da ya shafi tauhidul uluhiyya dayanta Allah a cikin aikin bawa babu wani malami da za a ce ya giga yau za a kira shi a bar Allah subhanahu wa ta'ala babu shi ba a yi shi ba ya zamanto bawa na Allah da gaske wa qawluhu ta'ala Allah yake ce qul inni la amliku lakum ya kai manzo Allah ka fadi musu cewa kai fa baka mallakar baka mallakar musu ba darran wal cutarwa wala rashadan kun abu na shari'a bayanin shiriya mazalla zai yi amma in kaga mutun ya shiryu wa shirye da shi Allah shirye da shi qul inni kuma ka fadi musu cewa lalle kai annabin lan yushirani min Allahi ahad ba wanda zai iya kwata na daga Allah subhanahu wataala idan Allah ya kama wani bawa ba wanda sai kwace shi walan ajid min dunihi multahada kuma ban samu wani abun bauta wani wanda zai ka dauki ba kuma bayan Allah subhanahu wataala to wannan ayat da ayoyin da malam zai ka a gaba duka suna mana magana akan cewa lalle ubangiji subhanahu wataala biyadihi al-amru kullu al'amali ga baki dai a hannun Allah subhanahu wataala yake shi ke zartar da abin da ya gana kuma abin da ya tabbatar din nan shine abin da zai zarto da haka bawa ya zama bawa na Allah mai yarda da Allah mai kiran Allah mai nema a wajen Allah in ka shiga damuwa kuma wajen Allah in ma dade kake ciki kuma wajen Allah ya kara maka wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan mutum musulmi duk abin da ake ma Allah kar ka yarda kama wani ka'in man kan kowane ne din da yake da girma da shi da girman shi din da yake da kaza da shi da kaza shi amma kai bawa ne na Allah ka bauta ma Allah Allah shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Allah